الحمد لله وكفى، وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لحدي شاديا رمضان هجرة تدود داري هدو دار بإن دا هدو داي داي دا بيوغا وطن هدو شكرا تدوبي دا إشرين دا أوكو زامو چيغا بدا تفسير سورة الأحزاب داقا آية تار بإن دا أوكو إن شاء الله. karatu mun yau yana dauke da bayani akan ma'anar salati, ma'anar kalmar salati. huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu
liyukhrijakum min al-dhulumati ila an-nur wa ka'ala minhum min rahim.
Allah madaukake ya ce huwa alladhi yusalli alaykum, Allah shine wanda yake salati gare ku. Anan Allah yana magana ne da mu mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato Allah yana salati gare mu. Wa mala'ikatuhu, da mala'ikunsa, da Allah da mala'iku suna salati gare mu. Liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, saboda Allah ya fitar da ku daga duffai zuwa ga haske. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani. Ita wannan aya tana bukatan abubuwa guda biyu. Abu na farko, ma'anar salati, yanda kalma ta zo a wannan aya da aka ce huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu, kaga Allah yana salati kenan, mala'iku ma suna salati. Idan aka ce Allah yana salati gare mu, Allah akwai bukatar mu sabbe ma'anar salati. Sannan kuma a ƙarshen ayan Allah madaukake ya ce wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani. Allah bai ce yana jin kai ga kowa a nan ba, sai ya ce masu imani. Waɗannan su ne abubuwa guda biyu muhimmai waɗanda ya kamata mu sani game da wannan aya. Na ɗaya, ma'anar salati. Al-Imam Bukhari, Allah ya masa rahama, da yake fassara wannan aya, yana fassara wannan aya. Akwai fassarar da Al-Imam Bukhari ya yi ma'ayoyin Al-Qur'ani, ba duka ba. Al-Imam Bukhari ya kawo hadisi mu'allakan fassarar Abul-Aliya. Abul-Aliya wani malami ne da ake kiransa Rufai'u bin Mihran, saurayi ne a zamanin manzon Allah, saurayi ne, yana da rai. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba, yana yaro, yana ɗan ƙarami, yana matashi a lokacin da Allah ya karɓi ran Annabi. Amma Allah bai nufi shi da musulunta ba sai bayan rasuwar manzon Allah da shekara biyu. Ya rasu, ya ma shiga wajen Sayyidina Abubakar, Allah ya karɓi ran Sayyidina Abubakar, wato ya musulunta zamanin Sayyidina Abubakar shine halifa. Ko kuma kaga kenan zamanin Sayyidina Umar su ne manyan malamai, to da ka yayi sallah bayan Sayyidina Umar. Al-Imam Bukhari sai ya ɗauko fassarar wannan mutum, kuma gaskiya hakan shi ya dace. Idan aka ce ga wani wanda ya yi zamani da sahabbai, ya yi zamani da Sayyidina Abubakar, ya yi zamani da Sayyidina Umar, ga irin fassarar da ya yi, kai kaga ya kamata mu riƙe wannan fassara. babu shakka wannan ya san alqur'ani saboda yana da rai a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rashidun ana ce masa abul aliya babban malami Allah ya masa rahama amma ba a sashi cikin sahabbai tunda bai musulunta annabi yana da rai ba wanda yana dai da kuruciya a zamanin manzon Allah amma bai musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ba a sashi a cikin sahabbai amma yana cikin tabi'ai al-Imam Bukhari sai ya kawo fassara da Abu al-Aliya yayi yace salatullahi kalmar salati tana da ma'ana ba ɗaya ba kalmar salati tana da ma'ana ba ɗaya ba a nan idan aka ce salatullahi indal mala'ika idan aka ce Allah yana salati a wajen mala'iku to kaga yana yabo kenan sana'uhu alai yabo ne Allah yake yi don haka anan idan aka ce Allah yana muku salati da shi da mala'ikunsa kaga ba wai ana magana akan salati ga manzon Allah bane ana magana ne akan salati gare mu yace to ma'anarta yabon Allah gare mu Allah yana yaba mana salatullahi sana'uhu alaihi indal mala'ika amma salatin mala'iku fa addu'a ce salati na Allah madaukaki yabo ne wa salatul mala'ikati du'a'un to wannan ya taho mu'allakan a inda al-Imam al-Bukhari yake fassara aya ta 43 ta suratul Ahzab kuma ba shakka akwai wasu malamai manya kamar al-Imam Abubakar Ar-Razi da al-Imam Tahawi da sun ruwaito fassaran shi wannan tabi'i fa idha waqa'at min Allah ta'ala fa ma'naha salatu Allah ta'ala fil mala'il a'la abinda ake nufi Allah madaukaki ya yaba maka a sama ta bakwai idan aka ce Allah ya maka salati to Allah ya yaba maka wajen mala'ikunsa to Ibn Hajar karkashin wannan fassara ta Imam Bukhari Ibn Hajar ya sharhi yana Fathul Bari mujallad na 11 shafi na 130 Ibn Hajar ya kawo hujjojin malamai daban-daban game da ma'anar salati idan aka ce Allah yana salati ga mutane an samu fassara daban-daban kuma da dalilai har dai ya zo ga bayani akan salati ga manzon Allah shi ne ya ce idan aka ce salati ga Annabi Muhammad fassaran tana iya bambanta da yanda ake nufi da salati ga al'ummar annabi salati ga al'ummar annabi yabon Allah ne Allah yana yabon al'umma Allah madaukaki yana yabon al'umma a wajen mala'ikunsa amma idan aka ce mala'iku suna salati wannan addu'a ce saboda ka talabu zalika lahu min Allah ta'ala wal muradu talabu ziyada shi annabi duk sa'ilin da aka ce ana masa salati fa ana nema masa ƙarin daraja ne a wajen Allah amma idan al'ummar ta ce fa idan aka ce Allah ya musu salati to ana nufin Allah ya yi yabo gare su so don haka salati na Allah tabaraka wa ta'ala tana zama rahama ga al'umma rahama ce ga al'ummar annabi Muhammad shi yasa a ƙarshen ayan kaga Allah madaukaki yake cewa wa kana bil mu'minina rahima saboda rahamar Allah da salati suna da kusanci shi annabi Muhammad idan aka ce Allah yana mai salati to wannan yana nuna tashrifin wa ziyadatu takrima Allah ya daraja annabi Allah ya ƙara martaba shi ya ƙara ɗaukaka shi wa ala man dunan nabi Ibn Hajar yake wa ala man dunin nabiyyi rahma amma banda annabi Muhammad duk wanda aka ce maka Allah ya masa salati to kana iya fassara wannan salatin da ma'anan rahamar Allah ake nufi kaga kenan Allah ya yabo idan aka ce Allah ya yaba maka to akwai alama zaka samu rahamar Allah amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce an yi masa salati to ma'anarta Allah ya ƙara masa daraja Allah ya ƙara masa martaba don haka salatu minallahi tashrifun wa ziyadatu takrimatin lahu to al-Imam an-Nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 127 yace saboda haka yasa a dalilin wannan aya aka samu malaman da suke ganin babu laifi ayi salati ga wanda ba annabi bane ai kaga abinda Allah yake huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yake muku salati ashaddun musulmai duk musulmai Allah yana musu salati duk musulmi a ko ina yake Allah yana masa salati to idan ku Allah zai ma kowa salati shi ya nuna cewa salati bai takaita ga annabawa ba kowane musulmi ma ana iya masa salati to suna kafa hujja da wannan saboda me Allah yana salati ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haka aka samu man ajaza salata ala ghairi al-anbiya kai malaman da suke ganin babu laifi don kai salati ga wani wanda ba annabin Allah bane shine sai yace wa hadha min maqtalafal ulama fi babu shakka wannan mas'alar an samu sabanin fahimtar malamai al-imamu malik الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى الله مدوكي مصر رحمه والأكثر ما في يوم ما لمن سنة فهمتر الإمام مالك الإمام الشافعي فهمتر ما في يوم ما لمن سنة لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا بعد ذلك بني كي صلاتي قواني wanda ba annabi bane salati mai zaman kansa wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna wato abin da ya kamata mu sani akwai waɗanda ke ganin ba laifi bane me ye dalilin su wannan aya da muka karanta amma akasarin malaman sunna fa sun ce la tusalli ala ghairil anbiya'i istiqlalan kada kai salati ga wani wanda ba annabin Allah bane salati mai zaman kansa misali ba za ka ce Allahumma salli ala Abi Bakarin ba saboda kai salati ga sanna Abu Bakar shi kadai ko ko ka ce Allahumma salli ala Umar ko ka ce Allahumma salli ala Aliyin aw ala ghairihi ba za ka yi haka ba akasarin malaman sunna suka ce walakin yusalli alaihim taba'an sai dai kai salati ga mutane a bayan salati ga annabi Muhammad kaga kenan dole ka fara salati da annabi bayan annabi sai ka jera wanda kake so misali Allahumma salli ala Muhammadin kaga an yi salati ga annabi Muhammad sai a ce wa ali Muhammadin kaga an kawo iyalan annabi Muhammad a bayan shi amma ba za a ce Allahumma salli ala ali Muhammadin har da ya zama salati gare su istiqlalan da ka iya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi don akwai hadisin da ya zo da haka shi da kansa manzon Allah ya tsara kaga babu laifi ka ce ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad da sahabbansa da matansa da yaransa ashe kaga mata da yara da sahabbai sun zo bayan salati ga manzon Allah wannan shi ake kira taba'an kuma ba za ka yi istiqlalan kawai ka ce sallallahu ala abi bakrin as-siddiq a'a bai ba akasarin malaman sunna sun hana فوحتجوا ينشوا وقال أحمد وجماعة أما الإمام أحمد wancan fahimta ta al-Imamu Malik al-Imamu Shafi'i da akasarin malaman sunna amma shi al-Imamu Ahmad wa jama'a akwai kuma su malamai da yawa da aka samu amma ba wannan fahimtar ba ita ce mafi inganci mafi karfi ba kaga al-Imamu Nabawi ya faɗa mana fahimta mafi yawa yace qala malikun wa shafi'i wal aktharuna ya isa ya kawo fahimtar farko ita ce mafi yawan malaman sunna suka rike me ya fahimta su kada kai salati kai tsaye ga wani mutum in ba annabi Muhammad ba amma kana iya goya sunayen wasu mutane da kake son salati da gare su a baya ga salati ga annabi Muhammad to kuma sun ba da hujja babu shakka gaskiya ne sun ba da hujja da hadisin manzon Allah annabi yayi irin wannan salati kuma hadisai sun inganta a fara salati da annabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kaga daga baya aka kawo su amma shi al-Imam Ahmad da kuma wasu malamai yana da fahimtar salla ala kulli wahidin min al-mu'minin mustaqillan babu laifi ayyuhal muslimin salati shi kadai inji al-Imam Ahmad babu laifi me yasa suka ce akwai hadisi akwai hujjan aya kuma akwai hujjar hadisin manzon Allah me ya hujjar hadisi ta gefen hadisi ai ya tabbata shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu qaumun bi sadaqatihim salla alaihi a zamanin manzon Allah idan mutane suka kawo zakka har suka cire zakka daga unguwansu suka zo da ita suka ba mu manzon Allah sai annabi ya musu salati daga cikin ma akwai inda annabi ke cewa Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga iyalan abu aufa to kaga annabi yayi ma wasu salati ba tare da ya fara da kansa ba kaga kenan salati ne istiqlalan ay mustaqillan to sannan wannan hujja ta hadisi kenan ina hujjar alqur'ani wannan ayin da muka karanta ne huwa alladhi yusalli alaykum Allah yace shine wanda yake muku salati da mala'iku kaga ba kira sunayen annabawa ba yana muku salati kaga da sai Allah yace shine wanda yake wa annabi Muhammad salati sannan ya biyo baya da salati gare ku Allah bai ce haka ba tunda Allah yace huwa alladhi yusalli alaykum magana ta kare to sai mafi yawan malaman sunna suka ce إن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف بشكا ظاهري حجر الإمام أحمد غسبياتي فما إذا مكدوبي رأيور صحبان علي محمد مدوبي رأيور صحبي مدوبي رأيور تابعي حرزو زامن الإمام أحمد شكانسا شن صحبي سكين سلاتي سيدنا أبو بكر من جاء النبي أي النبي أتي اللهم صلي على Ali abi aufa ba shakka annabi amma bayan rasuwar manzon Allah shin sahabbai suna yin salati ga mutum shi kadai banda manzon Allah istimalu salaf babu labari wannan shi ya nuna cewar ashe ya takaita ne ga manzon Allah walam yumkin istimaluhum dalika bal khassu bihi al anbiya al imam nawawi yace babu inda za ka samu labari ko da yake annabi ya yi salati ga wasu sahabbai amma ba za ka samu su sahabbai sun yi majuna salati ba za ka samu ba sai dai ka samu cewa sahabbai sun yi salati ga annabi Muhammad sannan a bayan manzon Allah suka goya salati ga wasu kuma kamar iyalansa kamar ƴaƴansa kamar sahabbansa to sai ya tabbata wannan ita ce matsayar sahabban annabi Muhammad kama khassu Allah ta'ala bi taqdis wa tazkiyi wato a bayan rasuwar manzon Allah sai aka bar salati ga manzon Allah shi kadai idan ma za a yi ma wani salati sai dai a kawo shi a bayan salati ga manzon Allah to sannan in ta sashin Allah fa sai zama kamar an samu ittifaqi at taqdis wa tazkiyi da zaran an kira sunan Allah to sai a ce subhanahu wa ta'ala, kaga ina aka ce qala Allahu, ta ce subhanahu wa ta'ala mai tsarki da daukaka, wani abu zalika. Akan ce qala azza wa jalla, qala azza wa jalla, kuma akan ce qala Allahu jallat azmatuhu, jallat azmatuhu wa taqaddasat asma'uhu, kuma akan ce Allah subhanahu wa ta'ala, akan ce Allahu ta'ala kawai, kaga ko a ce Allahu subhanahu wa ta'ala, ko a ce Allahu ta'ala, ko a ce Allahu azza wa jalla, ko a ce Allahu jallat azmatuhu wa taqaddasat asma'uhu, ko a ce Allahu tabaraka wa ta'ala. Waɗannan kalmomin tun daga zamanin sahabban manzon Allah ana amfani da su, amma Allah kadai ake amfani da su idan an kira shi, idan an kira Allah. Wala yuqalu, saboda haka ba za a ce annabiyyu azza wa jalla, a ba a yin haka, sai dai a ce qala Allahu azza wa jalla. Azza wa jalla ana amfani da shi ne ga manzon Allah, ba ga annabi ba. To sai al-Imam an-Nawawi yace wa in kana azizan jalila, ko da yake annabi din mabuwayi ne, mai daukaka ne, mai cancanta ra daukaka shi ne al-jalil. Annabi mai buwaya ne ko mai cancanta ra daukaka shi, amma dai wannan taken ya takaita ga Allah, yabo ne ake ma Allah shi kadai. Saboda haka idan aka ce qala an-nabiyyu, ba za a ce azza wa jalla ba, sai dai a yi mai salati. وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله وهو دعاء وترحم. سو ذاك أبين دي تبت الله ياي صلاتي هناك شيء الله ياي صلاتي بدن دي غريمني وانا صلاتي جنا متأين يبو هم رحمة شيء غريم رحمة شيء غريم سو بدا يبون الله رحمة شيء الله بايا يبا ومتبين دي حلقة sai dai yaba ma mutumin da yake da alamar tsira, don haka yasa yabon Allah rahama ne. Walaysa fihi ma'na at-ta'zim wa at-tawqir, idan aka ce huwa alladhi yusalli alaykum, Allah shine wanda yake muku salati, kaga wannan ba girmamawa bane. Dan an ce an Allah yana muku salati, ba girmamawa bane gare ku, wat-tawqir. Amma idan aka ce Allah yana ma'annabi salati, na kuma girmamawa ne. So da bambanci tsakanin ma'anar salati gare mu da kuma salati ga manzon Allah. Don haka yasa al-Imam Bukhari ya ce salati ga al'umma nabi tana matsayin yabo kawai. Amma idan aka ce salati ga annabi Muhammad, to ba yabo kadai bane, akwai girmamawa. To kaga da bambanci a tsakanin fassara biyu da tan. Babu shakka idan aka ce Allah yana salati gare mu, wannan ba karamar daraja ba ce, domin idan Allah ya yi yabo gare ka, to ana faɗin maka fatar ka samu tsira, alamar tsira ce, saboda haka babbar rahama ne. To idan muka dawo abu na biyu shi ne ƙarshen aya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana bil mu'minina rahima. Da farko Allah ya ce yana yabonku, yana yin yabo ga muminai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me yasa yake yabo gare mu? Ya faɗi dalilin yabon da yake mana rahama ce wacce za ta taimaka mana mu rabu da duhun zalunci zuwa ga hasken adalci da imani. Don haka yasa yake li khurijakum min adh-dhulumati ila an-nur, saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske. Kaga kenan salati da Allah yake ma al'ummar annabi Muhammad, yabon al'umma da Allah yake mana a sama, wato Allah yana yaba wa musulmai a wajen mala'ikunsa. Zai ce wa mala'iku, kun ga mabiyan annabi Muhammad kaza da kaza da kaza, ya ta yabonsu. To wannan yabo Allah maɗaukaki ya ce yana yinsa ne saboda ya fitar da mu daga dufai zuwa ga haske. Wannan ita ce manufa. Ashe yabon Allah magani ne, idan har Allah ya yabi bawa, to bawa ya samu wani magani, na kariya daga fadawa halaka. To wanda ya faɗi wannan duk malamai da ke sharhin hadisai game da salati ga manzon Allah kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗi haka, haka nan Ibn Taymiyya shi ma littafin sa Majmu'u Fatawa mujallada 17 shafin 519. Ibn Taymiyya yace huwa alladhi yusalli alaykum malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Da kaji wannan aya, inji Ibn Taymiyya, yace ka sani inna hadhihi salata sababun li khurujihim min adh-dhulumati ila an-nur. Salati da Allah yake mana wani sababi ne da ke sa mu samu haske na imani. Saboda haka yasa duk inda za a iya samun salatin Allah ka riƙa kusanta. Ina ne ake iya samun salatin Allah? Akwai daga cikin gurare waɗanda suka inganta. Manzon Allah ya tabbatar mana idan kana halartar majalisin karatu. Kamar misali inda muka haɗu ɗin nan. Allah ka samu dace. Yanda muka haɗu ɗin nan, duk inda za a yi bitan Alƙur'ani, to wannan majalisi Allah yana yabonsa a sama. To idan kuwa Allah zai yabo ga duk wanda ke wannan majalisi, shi wannan mutumin ya riƙe hanyar tsira, saboda haka zai yi wuya ya halaka. Don haka za ka ga idan mutum yana halartar majalisi, abu ne mawuyacin gaske ya tabi. Saboda mai yabo da Allah yake masa da addu'ar da mala'iku suke ma wanda ke halartar majalisi, wanda yake halartar inda ake karanta ayoyin Alƙur'ani ko ake karanta hadisan manzon Allah. Wannan ɗaya daga cikin gurare. Wannan hujja ce. Huwa alladhi yusalli alaykum, me yasa yake mana salati? Huwa wa mala'ikatuhu, ya faɗa liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Don haka yasa duk inda lalacewa ta kai na ɗan adam, idan kana son mutum ya samu shiriya ka rika jansa zuwa majalisin karatu. Ba wai karatun da ake yi ne zai karu da shi ba. Shi karatun akwai karuwa na ilimi in kai sa'a, amma ba wannan bane muhimmi. Albarkan da Allah yake saukarwa majalisin shi ne muhimmi. Don haka yasa komai iliminka kana buƙatar halartar wajen karatu. Komai iliminka. Me yasa? Saboda ka samu dacewa da addu'ar mala'iku. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haffatkumul mala'ika. Mala'iku sukan kewaye su, na addu'a suke ta yi kamar yadda Allah ya faɗa. Huwa alladhi yusalli alaykum mala'ikatuhu. Sannan kuma ga rahama tana sauka da nutsuwa. Rahamar Allah za ta sauko da nutsuwa. Domin haka yasa da salatin Allah da rahama suna da alaƙa. Shi yasa a ƙarshen wannan ayan Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima. Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani. In dai Allah zai yabo gare ka, to ana fatar za ka samu tsira. Shine Ibn Taymiyya ya ce wa qad zakara ikrajahu lil mu'minina min adh-dhulumati ila an-nur fi ghairi aya. Ba wannan aya kadai ce Allah madaukake tabbatar yana fitar da mu'minai daga duhu zuwa ga hasken imani ta dalilin salati ba. Allah yana fitar da mu'minai daga dufai zuwa ga haske. Allah ya faɗi wannan a ayoyi daban-daban a cikin Alƙur'ani. Ya faɗa a wurare daban-daban, ba aya ɗaya kawai ba. Kamar misali a suratul Baqara aya ta 256. Allahu waliyyu alladhina amanu. Yace Allah shine mai jibintar waɗanda suka yi imani. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah yana fitar da su daga dufai zuwa ga haske. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut. Su kuma kafirai fa majibantansu su ne tagutai. Yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati. Suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu. So idan ka jibinci Allah, to Allah sai fitar da kai daga duhu zuwa ga haske. Me alamar jibintar Allah? Shine neman kusantar masoya Allah. Amma idan kana kusantar masoya shedan, Allah ya ce to suna fitar da kai daga haske zuwa ga duhu. So kaga akasi ne. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati. to da'iman wanda ya kusanci Allah yana samun taimakon Allah haka na suratul hadid aya ta 9 huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinati Allah shine wanda ya saukar ma bawansa Muhammad ya saukar masa da ayoyi masu bayani li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur saboda Allah ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske ashe kaga Allah yana fitar da mutum daga duhu zuwa ga haske saboda al-Qur'ani in ka dubi ayat huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinati ayoyin al-Qur'ani an saukar da su me yasa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur don haka al-Qur'ani a dalilinsa mutum yana rabuwa da halaka mutum yana samun tsira a farkon suratu ibrahim aya ta farko Allah yace kitabun anzalnahu ilayka wannan littafin na alqur'ani mun saukar da shi ne gare ka ya kai muhammad litukhrijan nasa minan zulumati ila an-nur minan zulumati ila an-nur bi izni rabbi saboda ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske da izinin Allah kaga manufar alqur'ani kenan saboda kai sa duk sa'ilin da dan adam ya kusanci alqur'ani to Allah zai tsere da shi zai baka shiriya in ka dawo ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala muallimin nasi alkhaira Allah da mala'iku suna salati ga wanda yake koyawa mutane alkhairi idan kana koyawa mutane alkhairi to Allah da mala'iku suna salati gare ka hadisin ya inganta yana sahihul jami'a hadisi na 1838 sahihu targhib hadisi na 81 wadhalika anna hadha bi ta'limihi alkhaira ibn taymiya yace to in ka hada abu biyu dinnan me yasa anan Allah yace annabi yace ta hadisi manzon Allah yace Allah da mala'iku suna salati ga mai koyawa mutane alkhairi dan haka ce mai koyawa mutane alkhairi ai ba wai ilimin addini kadai ba wanda zai koyar da sana'a ta kwarai duk wani abin da zaka koyar mai amfani to ka Allah yana maka salati inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da mala'iku suna salati ga wanda yake koyar da mutane alkhairi to sai ibn taymiya ya hada magana yace abinda yasa inna hadha bi ta'limihi alkhaira yukhrijun nasa min adh-dhulumati ila an-nur idan aka ce zaka koya mutane alkhairi to babu shakka ka zama sababi mutane za su fita daga duhu zuwa ga haske ko sana'a ce idan ka koya masa yaro sana'a ka fitar da shi daga duhu zuwa ga haske saboda me ba zai fada ga duhu na sace-sace ba da damfara da wasu abubuwan da Allah ya haramta idan ka koya wa yaro sana'a kamar ka bashi haske ne fitila zai haska rayuwarsa har ya gama duniya bashi da matsala da kowa saboda sana'an nan ta ishe shi ya ci ya sha kaga ba zai sa ido ga dukiyar wani ba ai abin da ke sa ya shiga matsala shine sa ido ga dukiyar wani to idan mutum bai iya sana'a ba fa me zai faru kaga hanyar cin abinci shine ya je ya sata ko ya yaudara to wannan ko babu shakka rayuwa ce na duhu ba haske bane saboda yana da wuya mutum ya gama rayuwarsa lafiya sai ya samu matsala don akwai abin da ake cewa da dare dubu zai cika ranar da dubu ya cika gare shi za a kama shi kaga kuma zai shiga wahala rayuwarsa ta lalace sannan kuma zuriyarsa sun samu mummunan abin misali to ashe wanda aka koyar da shi ilimi ko na addini ko na sana'a to an raba shi da duhu an kawo shi ga haske shi ne ibn taymiya yake in ka ashe za ka iya gane abin da ya sa Allah yake salati ga al'ummar annabi Muhammad yana wannan salati don me don ya fitar da mu daga duhu zuwa ga haske saboda wannan salati yana da albarka akwai alkhairi a cikinsa shi ne ibn taymiya yake aljaza'u min jinsi al'amal Allah yana sata maka daidai aikinka saboda haka idan kana koya wa mutane alkhairi shi kuma Allah sai ya maka salati in yi maka salati kai kuma ka tsira kai kake koya mutane alkhairi saboda wannan alkhairin ta dalilinsa mutane za su rabu da hanyar sharri to kana da kyakkyawan niyya sai Allah ya albarka ma niyyarka kai ma sai ya maka salati saboda ka Allah ya fata maka gurgudan aikinka wa kana ahqqan nas bi kamali hadhihi salat saboda ka idan aka ce Allah yana salati ga mai koyar da alkhairi sai Ibn Taymiyyah yace in ka dubi duniya karkab waye wanda ya koyar da alkhairi mafi girma sai aka ce Annabi Muhammad to saboda haka sai mu zo gaba zamu iso ga aya sai Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi Allah da mala'iku suna salati ga Annabi Muhammad saboda me saboda Annabi Muhammad ya fi kowa karantar da alkhairi wannan shine dan la'akari da wancan hadisin da manzo Allah ya faɗa إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير والصلاة هي الدعاء ابن تيميه yake ita salati kalmar salati tana daukar ma'anar addu'a imma bi khairi yatadammanu addu'a wa imma bi sigati addu'a tana yiwa addu'an ta zo amma ba da lafazin addu'a ba kamar misali yanda Allah yake yabo Allah yana yabo ba addu'a bace amma babu shakka kamar addu'a ce domin albarka ce yabon Allah ko kuma ma'anar salati addu'a bi sigati addu'a'i wato salati da addu'a ma'anar su guda babu shakka salati da addu'a ma'anar su guda don haka in ka dubi rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali a sahih Bukhari hadisi na 477 Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa والملائكة تصلي على أحدكم ماذا الله يشي ملائكو سنة صلاتي غمتون غمسلمي ما دام في مصلاه إذن دينا ودن صلى إذن دينا وجن صلى على المثال إذا أكي صلى الله أثر سو ذاك كان دا الولان كسيكا سامقوري ومسلاة نسيكا زونا تنالينك ذاك جرام غريبا to tunda wannan ita ce niyyarka mala'iku da su yi ta yi maka salati me ake nufi da salati addu'a kenan me yasa muka ce addu'a ne saboda annabi da kansa ya fassara salatin da suke yi sai manzo Allah ya ce mala'ika zai ta cewa allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu ashe kaga allahumma ghfir lahu addu'a ce ai amma da farko manzon Allah ya ce al-mala'ika tusalli ala ahadikum mala'ika yana salati ga wani idan yana jiran sallah to sai karshen addu'an hadisin manzon Allah sai ya nuna addu'a ce mala'iku suke yi to anan kaga mun samu fassaran kuma rabin aya aka ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi kalmar yusalluna tana daukar ma'anar addu'a huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu Allah shine wanda ke salati gare ku da mala'iku to salatin Allah yabo ne salatin mala'iku fa annabi ya fassara mana addu'a ce saboda haka sai mala'iku suke addu'a ga mu'minai don haka sai Ibn Taymiyyah yace fa bayyana anna salatuhum mai salatin mala'iku annabi da kansa ya fassara mana salatin mala'iku shine allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu ya allah ka gafarta masa ya allah kai masa jin kai manzo allah yake in dai kana jiran sallah muddin ma dama fi musallahu in dai sallah kake jira sai manzo allah yake ma lam yuhdith in dai bai hadasi ba to wannan kalmar hadasi ita ce samu bambancin fahimta wasu suna cewa idan alwalanka ya kare idan alwala ta warware ka daina sabon salatin mala'iku wannan ba gaskiya bane malam yuhdis dan akwai abinda ke nuna cewar ba hadasi bane wato in dai baka samar da wani abinda Allah ya hana a cikin masallacin ba wato misali ba a wayi gari ka zo na masallacin kana gulma ba dan yana faruwa da yawa yanzu zaka ga mutane an gama sallan asuba maimakon a zauna zikirin Allah sai ka ji masallacin ko ina ana hira Allah ka tsare mu ana hira a masallaci bayan sallar asuba maimakon fa ana zikirin Allah maimakon ya zama kana zikirin Allah kai kadai shike ne wannan ya hadu da wancan a samu hira har rana ta fito Allah ka yayi mana don wannan musiba ce saboda kai ta yake cewa ba wai alwalaka ta warware bane inda ka zauna a masallaci misali bayan la'asar kana jiran magariba ko alwalaka ta warware ka fita ka je ka sake ka dawo mala'iku suna maka salake har ayi magariba wannan fahimta ita ce mafi inganci wanda Ibn Raqiq al-Idi ya sharhi a kanta wannan shine gaskiya dan haka malam yahudis ba hadasi bane na fitsari ko ko hutu idan mutum ya hutu shikenan alwalaka ta warware ko da alwalaka ta warware in dai manufarka kana jiran sallah to mala'iku suna maka salati idan aka ce mala'iku na salati ma'anar salati suna maka addu'a saboda ka salati ga Allah ya gode amma salati ga mala'iku fa addu'a ce wannan shine ta sashin bayani game da salati da mala'iku suke yi ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa Allah subhanahu wataala yana salati ga al'ummar Annabi Muhammad ma'anarta yana yabo gare su wannan ita ce fassarar Abu Aliya kamar yadda muka ce al-Imam Bukhari ya kawo ta mu'allakan tana kitabu tafsir al-Qur'an to sai abu na biyu in ka dubi karshen wannan aya Allah madaukake ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani mai jin kai ga masu imani kaga wannan rahama ba ta shafi kafiri ba ba shakka yana da kyau mu gane rahamar Allah ba iri ɗaya bace rahamar Allah ba iri ɗaya bace malamai to malaman farko sun tabbatar da haka bisa la'akari da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah kamar al-Imam al-Khattabi yace ar-rahmanu dhur rahmatish shamila lil khalqi akwai malaman da ke cewa idan aka kira Allah ar-rahmanu wannan rahmaniyar Allah ta shafi kowa ash-shamila lil khalqi duk halittun Allah domin babu wani amfani da zai samu a duniya face ta dalilin rahmar Allah in kaga an samu wani amfani ga dan adam ko ga tsiro ko ga wata dabba to wannan karkashin rahmar Allah ne wannan shi ake cewa rahmaniya amma idan aka ce ar-rahimiyya kalma ta ar-rahimu fa'ilun bi ma'ana fa'ilun wannan ke nuna rahimiyar Allah khassun bil mu'minin ba duka halittun Allah suke samu rahimiyya ba sai dai kawai mu'minai su kadai suke samu don haka yasa in Allah yana maganan ar-rahmaniyya ko dai a Qur'ani ko a hadisi zaka ga rahmar Allah ta shafi kowa rahmar Allah ta shafi kowa amma da aka zo akan maganan salatin Allah karshen magana sai aka ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga masu imani wannan ya takaita ga masu imani banda kafirai wannan ya zo ta bayanin Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana mujallar na 13 shafin 303 misalin sa shine suratul tauba aya ta 117 a lokacin da Annabi Muhammad ya dawo daga yakin Tabuka in ka dubi wannan aya yakin Tabuka laqad taba Allahu 'alan nabi Allah yace hakika Allah ya yafe ma Annabi Muhammad wal muhajirin Allah ya yafe wa muhajirai wal ansar da musulman Madina suwaye aka yafe musu alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra wadanda suka bi manzon Allah a wani lokaci mai wuya dan a lokacin ana cikin tsakiyar rani ga zafi ga kishi ga wahala ta rayuwa da rashin abinci a daidai wannan lokaci aka tafi yakin Tabuka abinci ya kusa nuna daidai girbi maimakon mutane su zauna sai aka tafi yaki shi yasa Allah ya kira wannan lokaci sa'atul usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum Allah yace summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim shi Allah ga annabi da almuhajirun da al-ansar mai tausayi ne mai jin kai ashe ya nuna inda duka ga ar-rahimu to rahamar bata da kafi ba ta shafi kafiri ba rahama ce da ta tsaya ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa Ibn Hajar sai ya ce rahamar Allah rahmatan rahama guda biyu ne inna rahmatahu rahmatan rahmatun min sifatu dhati rahama guda ta shafi siffan zatin Allah wahiya la tata'addad ita wannan rahamar guda daya ce wato shi kansa Allah shine ake nufi da zati shi kansa Allah mai jin kai ne wannan siffar zatin sa ne sannan rahama ta biyu fa min sifatil fi'li yana daga aikin Allah da yake shi kansa Allah mai jin kai ne kaga wannan jin kan ya takaita ga zatin Allah to sai aka dawo ta gefen aikin Allah nan ma akwai jin kai to wannan aikin Allah shine manzo Allah yake cewa na nan ne fa ta'addudu rahma bin nisbati lil khalqi nan ne aka samu cewa rahmar Allah ba guda ɗaya bace ta kai guda 100 me yasa aka samu rahmar har guda 100 saboda aikin Allah ne Allah shi ya tsara a samu rahma ta aikin sa sai da aka samu guda 100 ya kawo guda ya aje a duniya ya saukar da guda 1 a duniya rahmar sa guda aka kacancana wannan rahma tsakanin halittun Allah gaba daya to amma idan an je lahira fa sai a dauki wannan rahmar guda 1 ta duniya a hada ta da saura sai a zuba a gidan aljanna to kaga kuma kafiri bai shiga aljanna shi yasa Allah madaukake ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ne ga masu imani fa idza kana yawmal qiyamati kammala li ibadihi al mu'minina ma baqiya fa balagat mi'atan wa kulluha lil mu'minina wannan shine bayani Ibn Hajar yace rahama guda ɗaya ce aka saukar da ita nan duniya aka kacancana wannan rahama a tsakanin mutane kwari dabbobi itatuwa duk wata halitta mai rai wannan rahamar guda ɗaya Allah ya kacancana a tsakaninmu to idan aka ce duniya ta ƙare ta tashi ta zo ƙarshenta to wannan rahamar kaga ta koma wurin Allah sai sake ɗauka wannan rahama guda ɗaya ta duniya sai ya haɗa da waɗancan 99 ya zuba su a gidan aljanna domin haka yasa ita lahira ba kamar duniya ba ce a nan duniya ko baka bi Allah ba za ka samu rahamar shi saboda rahamar ya kacancana ta ne amma a lahira in baka shiga aljanna ba to wallahi ka shiga uku dan babu kuma inda za a samu rahama rahamar iyakanta a gidan aljanna ne wa kulluha lil mu'minin Ibn Hajar yace kuma duk rahamomin da suke gidan aljanna na mu'minai ne saboda kafiri bai shiga aljanna to wannan shine sai Ibn Hajar yace wa ilayhi al isharatu bi qawlihi ta'ala wannan ne Allah yake mana ishara da shi a da ita wannan aya ta 43 ta suratul ahzab huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatu har zuwa karshen aya fa inna rahiman kalmata arrahim tana cikin abniyatil mubalaga allati la shariqa fawqaha idan aka ce arrahim wato wannan yana nuna cewa babu kuma jin kai da yake baya ga wannan saboda kalmar arrahim ita kalma ce da tsarin ta ma yake nuna babu kuma rahmar da ke gaba da ita wa yufhamu min hadha saboda haka muke fahimtar annal kuffara la yabqa lahum haddun min arrahma wannan shi yake nuna mana cewa su kafirai ba sa samun ragowar wata rahama la min jinsi rahmatid dunya wala min ghairiha kar kai tsammanin akwai wani nau'in rahama a lahira wanda kafiri zai samu nau'in rahamar duniya da kake gani a yanzu wallahi idan kafiri ya mutu ya gama yayi ban kwana da ita misali kaga iska ce muke sheka iska ma rahama ce ruwan sha rahama ne gashi nan ana tafiya cikin sauki da walwala ga haske waɗannan rahamomin iyakan kafiri da su a duniya da ya mutu an gama saboda ka lahira kafiri yana da ruwa ina iskan da zai sheka ina duk wani abin da zai samu za ka ɗauka a'a Allah bai haramta mishi rayuwar ba zai rayu amma ita rayuwar ba ta da daɗi kuma ba za a mutu ba rayuwa ce wanda mutuwa ta fi ta kuma ba mutuwan saboda ka a cikin wahala ake Allah ka raba mu da wannan ƙarshe shine Ibn Hajar yace in idza kammala kullu ma kana fi ilmi Allah min arrahmati lil mu'minin idan Allah ya kammala duka rahamominsa ya ba wa mu'minai babu shakka Allah madaukaki ya tabbatar da ni'imarsa ga mu'mini, shi yasa Allah yace wa kana bil mu'minina rahima, kuma yana gwada cewa idan dai har aka shiga aljanna to kuncin rayuwa ya kare. Allah ka samu komar mu kenan. Me yace a gaba?
Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima.
Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, gaisuwar mu'minai a ranar da suke haduwa da Allah gaisuwa ce ta salamun sallama. Ba a ɓoye maka komi ba, sallamar aljanna ita ce dai ta duniya. Allah ka samu ya riƙe ta da kyau. Wannan sallama da muke amfani da ita a duniya ita ce dai sallama a gidan aljanna. Wa a'adda lahum ajran karima, Allah ya musu tanadin wani lada na karimci. Babu wani misalin da za a maka a duniya wanda zai gwada maka irin ni'imar da Allah ya tanadinsa ga mu'minai a gidan aljanna. Babu wannan misali. Illa kawai mu ta addu'a Allah ka samu komar mu kenan. Sama Allah ya tabbatar mana ni'imar ta kai ni'ima don ya cewa wa a'adda lahum ajran karima. Me yasa mutane suke son duniya? Saboda ta musu. Allah wa ya tsara ta? Allah shi ya tsara. To wanda ya tsara duniyar kake ganin ta maka yake cewa tanadin da ya ma aljanna babu misalinsa a duniya. Shi yayi duniyar, ba wani yayi ba, shi yayi duniyar da kake ganin ta maka. To yana cewa tanadin aljanna ya fi misalin duniya. Wane shi? Allah ka samu komar mu kenan. Me Allah yake gaba?
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira
ya ayyuhan nabi, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan ba maganar da manzon Allah ake yi. Inna arsalnaka, lallai mu muka aike ka, shahidan, ka zama mai shaida, wa mubashiran, mai yin albishir ga wanda ya riko da addini zai shiga aljanna, wa nadhiran, mai yin gargadi cewa akwai azabar Allah ga wanda ya saba mishi, wa da'iyan ila Allah, mun aiko ka don ka zama mai kira zuwa ga Allah bi iznihi, da izinin Allah. A shi kaga duk kiran da annabi yake yi akwai izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sirajan munira, kuma mun sa ka ta zama fitila mai haskakawa. Babu shakka manzon Allah fitila ne. In ka dubi rayuwar duniya ka kaddara ina ma a ce misali annabi bai zo ba, ya duniya za ta zama? Ka yi wannan tunani za ka gane ba shakka zuwan manzon Allah duniya rahama ne. Allah ka tabbatar mana da wannan rahama. To wannan ya zo a sahihul Bukhari, ya zo a sahihul Bukhari babu karahiyatul sahbi fi suqi. Akwai babi musamman da Imam Bukhari ya yi, sunan babin babu kyau mutum ya ringa ihu a kasuwa. Babu kyau ka riƙa ihu a kasuwa, sunan babin kenan. Sai kawo hadisi na 1981, ya kawo hadisin Ata'u bin Yasar, ya ce laqitu Abdullah bin Umar bin Amrin. Ata'u bin Yasar ya ce na haɗu da Abdullah bin Amrin sahabin annabi Muhammad. Da na haɗu da shi, ƙultu sai na ce akhbirni an sifati rasulillahi fi tawrat. Na ce ya Abdullah bin Amrin, ka bani labarin siffar annabi Muhammad da ta zo a cikin at-taura. Qala sai Abdullah bin Amr ya ce ajal kwarai, babu shakka gaskiya ne. Wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat, na rantse da Allah, Allah ya siffanta annabi Muhammad a cikin at-taura. Bi ba'di sifatihi fi al-Qur'an, wani wata siffan da ta zo a al-Qur'ani haka ya sa ta a cikin at-taura. Sai da ya rantse da Allah, sahabin annabi Muhammad shine Abdullah bin Amr, yana gaya ma Ata'u bin Yasar, yace a cikin Al-Qur'ani akwai ayat da sak yanda ka ganta haka aka saukar da ita a Taurat. Wannan ayar ita ce يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. wannan ayar da ka gani tana cikin at-taura to a hadisi sai yace a gaban ayar sai aka ce wa hirzan lil ummiyin kai ne kake zama tsaro ga larabawa ta dalilin ka larabawa suke tsira a duniya domin in ban da dalilin annabi Muhammad wallahi larabawa ba za su tsira ba saboda balarabe yana da taurin kai da balarabe yana da tsananin rukun al'ada balarabe yana da tsananin kyamar bakon abu saboda ka suna da addinin su ai tun da can akwai kristanci din akwai kristoci a yankin Yaman yankin Najran akwai kuma yahudawa wanda har a garin Madina amma larabawa ba su yarda sun bi ba saboda me suna ganin bautar gumakan nan shine addini na iyaye da kakanni dan haka ba za su bashi ba suna da wannan taurin kai mai tsananin gaske da riko da al'ada saboda kai sa manzon Allah ya wahalar gaske yayi wahalar gaske ta wajen karantar da su to shi sa Allah yake cewa annabi Muhammad tsaro ne ga larabawa dan in ba dan shi ba wallahi larabawa da sun halaka sai Allah yace anta abdi kai ne bawana wa rasuli kuma kai manzona ne samaitukal mutawakkil na kira ka mai dogaro saboda babu annabin da ke tawakkali kamar annabi Muhammad har Allah ya kira shi al-mutawakkil wannan inkiyar manzon Allah ne al-mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalidin wato shi ba mai kausasa magana bane kuma bai da taurin hali manzon Allah bai fadin magana bakar magana shine al-fadhi laysa bi fadhin wannan yana cikin al-taura yanda Allah ya siffanta annabi Muhammad annabi Muhammad ba mai taurin ba mai kaushin baki lafazi bane sanan kuma bai da kaushin hali wala sakhabin fil aswaqi kuma annabi Muhammad ba mai ihu bane a cikin kasuwanni sai sa Imam Bukhari ya babu yace ashe ihu a kasuwa ba alheri bane annabi baya ihu a kasuwa to a kasuwa ma aka ce bare kuma a gida kaga ana misalin ihu a kasuwa inda ma ya kamata a yi ihu kenan saboda in baka yi ihu ba ai ba za a san kana sai da kaya ba ko saboda ka sai ka yi ihu ga kayan sayarwa na amma duk da haka ya zama laifi to ina ga wanda a unguwa ba a kasuwa ba yake ihu shi yake gwada maka an yi nisa da sunnar manzon Allah a kasuwar ma ba a san ka yi ihu bare kuma wanda yake unguwa wala yarfa'u bisayyi'ati sayyi'a wanda Allah yake siffanta shi a cikin at-taura shi annabi Muhammad baya rama mummuna da mummuna in kayi masa mara kyau sai ya yafe kaga kenan sai ya maka sa kayya da kyakkyawa akan mummuna da kai mishi walakin ya'fu sai da shi annabi yana yafewa wa yaghfir kuma ya gafarta walan yaqbidahu Allah idan Allah ya aiko annabi Muhammad Allah ba zai karbi ransa ba hatta yuqima bihi al-millatal awja'a har sai Allah ya miƙar da fandararren tafarki ta dalilin manzon Allah kaga kenan Allah ba zai karɓi ran annabi ba sai larabawa gaba ɗayansu babu wani gunki da ake bautansa kuma abin da ya faru kenan annabi bai rasu ba sai da aka wayi gari duk wani gunki da ake alfahari da shi a ƙasar larabawa sai da aka rusa shi bi an yaqulu la ilaha illallah sai an wayi gari duk larabawa suna cewa la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunan umya Allah zai bude wasu idanu makafi wasu makafin idanu Allah zai bude su ta dalilin annabi Muhammad wa azanan summa kuma Allah zai bude wasu kunnuwa da sun riga sun kurmanci ta dalilin annabi Muhammad wa quluban gulfan Allah zai bude wasu zukata waɗanda dama can an riga an kulle su saboda ka Allah zai bude su ta dalilin manzon Allah kaga kenan Allah zai bude idanun mutane ya bude kunnuwansu ya bude zukata albarkacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ingantacce ne yana sahih bukhari wato wannan shi ke nuna mana akwai wasu ayoyi da Allah ya saukar a cikin alqur'ani kuma kana samun irin su a littafin at-taura me Allah yake a gaba
wa ba'sharul mu'minina bi'anna لهم من الله فضلا كبيرا.
وبشر المؤمنين الله يشفع نبي محمد كي البشر جماعة إيمان الله كسامنا شكي كي البشر جماعة إيمان بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والله هنا البشر ببني الله يشفع النبي كجاي ومؤمني كمثل البشر suna da wata babban falala a wajen Allah. Kai musu ka gaya musu wannan albishir ne, saboda haka annabi yake gaya wa muminai, wato ba za a gaya maka siffar aljanna ba, amma wallahi idan mumini ya taho mutuwa daga wannan lokaci yake ganin falalan Allah da ya tanadi ga al'ummar annabi Muhammad. Saboda hadisi ya tabbatar mana idan mutuwar ta zo, idan aka nuna maka ni'imar Allah, Allah kake yi ma abin ne ka, ba magana duniya bane, ka manta ka, Allah ka kyauta karshen mu. Allah yace amana albishir, muna da wata falala mai girma, Allah ka sa mu cimma wannan falala. Sai yace mene a gaba?
Wala tu dhalama kafirin wa la munafiqin wa ta'abun wa tawakkal 'ala Allah
ولا تطيع الكافرين والمنافقين. الله يسعدك داود مغنى فاركو يا سعدك داود مغنى فاركو إن كاتنا أفركم سورة أي أفركم سورة. الله يسعدك يا أيها النبي اتق الله ليش ولا تطيع الكافرين والمنافقين فاركم سورة كنا. إن الله كان عليما حكيما سيتي واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. أقول شيء يتشي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أنا مغانا فرقو دا أنا محمد فرقو سورة فينزكما في أكساك داو ودونا مغانا غا أنا محمد فدن مغانا نان أنا إنساني دا أنا بشيكا دي ولا تطيع الكافرين يا كي محمد كاركي بيايا مكافرين والمنافقين كركي بيايا منافقين كذا كيردا كي بيايا منافقين متمن ده هتو أفيلي ينونا باي فم من ظن الله أكرر ينونا مكباب روان صد سنة النبي محمد سودا كسيربا كذا والنا سنة يتي كي ما كرك سو سنة من ظن الله وأنا كذا كي نبا كذا لورورا كو باب لورورا da annabi aka fara magana ba mu ba. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina, mutumin da duk ya bayyana munafiki ne, munafiki shine makiyin Allah amma yana da rigan musulmai, kafiri kuwa makiyin Allah ne kuma ya taho a zahirin sa a matsayin makiyin Allah. Saboda haka idan kafiri ya nemi ka bar Allah ka bar manzon Allah, ba za ka mai biyayya ba. Idan munafiki ya nemi raba ka da sunnar manzon Allah, bai kamata ka bi shi ba. Allah yace kar ka yarda ka bi munafikai, to Allah ya san kafiri da munafiki yana suna iya cutar da kai idan baka bi ra'ayinsu ba. To sai Allah ya ce ma annabi Muhammad wada azahu, kai watsi da cutarwansu, duk wani zagi, wata batanci da sharri da za a maka ta kau da kai. Me Allah ya ce wata wakal Allah, ka dogara ga Allah kawai, wakafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama abin dogaro gare ka. Wannan banna Allah ya gaya ma annabi don ya zama abin misali gare mu. Idan Allah zai ce ma annabi kar ka bi kafiri, kar ka bi munafiki, ba shakka annabi ba zai bi su ba. Amma ishara ce Allah yake mana mu masoyan manzon Allah, kar mu yadda mu bi munafiki, kar mu bi kafiri. Duk mutumin da ya nuna bayi son sunnar annabi, kar ka ragar masa, kar ka yadda. Zai ba dan akwai da yawa abin da su ake shakkan munafikai, saboda ana shakkan cutarwansu. Mai Allah ya ce wada azahu, kai watsi da cutarwa, duk wani sharri da za a maka, duk wani batanci da za a maka saboda ka yi riko da sunnar manzon Allah, wallahi rahama ce gare ka, ka rike ta gam, kar ka bari har mutuwa. Inda Allah ya kira annabi akan haka, mai Allah ya ce masa a gaba, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علين من عدة أو تعتدون يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فبعلكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا
يا أيها الذين آمنوا يا قوات أن تسكي إيماني إذا نكاتم المؤمنات إذا نكون أول ما تامؤمني ثم طلقتموهن سيكو كسكيسو من قبل أن تمسوهن كافين kutara da su idan Allah ya ce almasu ishara ce ga jima'i amma Allah tabaraka wataala yana koya mana kunya saboda haka sai Allah ya ringa rufe kalmomi masu nauyi yana kawo wasu amadadin su anan almasu la min qabli an tamassuhunna Allah ya ce idan kun auri mata kun sake su kafin ku shafa kafin ku taba su tabawa ina nufin jima'i ko saboda ka auri mata aure ya mutu ba kai jima'i da ita ba sai Allah ya ce fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadunha ba ku da wata idda da take kan waɗannan matan babu wata idda da za su yi muku fa malakum alayhinna min iddatin ta'tadunha ku ba kuda wata idda wanda wannan matan za su yi alal misali an daura aure bayan azahara saboda ka kafin la'asar sai mijin ya yi ko sai ya saki matan to shikenan ita wannan matar auren ya mutu kuma kafin magariba tana iya wani shine abinda manzon Allah ya faɗa a kulla aure da safe mijin ya sake ta da azahara tana iya sake yin wani aure bayan la'asar kaga babu idda kenan me ya hana iddan me ya hana iddan ai Allah ya faɗa mana sharadi yace summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna ai buku yi jima'i da su ba wannan sharadi na farko kenan sharadi wanda yazo fassaran Abdullah ibn Abbas in kana sammalaha sadaqan idan dama ya ce ga sadakin falaysa laha illa nisfu sai a baka rabi kamar misali an zo daura aure da safi sadakin 100,000 da azahara ya sake ta sai a mai masa da 50,000 dai 50 din fa naka ne dai 50 din naka ne saboda me dama an riga an ayyana sadaki shi yasa yace in kana samma sallaha sadakan fa in lam yakun sammalaha sadakan amma idan akai abin da ake kira nikahut tafwid da aka zo daura auren an daura ba a kira sadaki ba kuma babu laifi ana iya daura aure ba amma ambaci sadaki ba ka na ba ka na karba sunan sawa ne matar kaza jama'a sun shaida amma sadaki sai aka yi gum ba wanda yake ba a kawo maganar sadaki ba aure ya kullu rashin bayyana sadakin baya hana wannan auren inganci abinda kawai za a yi sai ya gaya mata sadakin wannan ba sai an sake tara mutane ba sai ya bata sadaki Abdullah ibn Abbas yace fa in lam yakun sammalaha sadakan idan da aka daura auren da safe dama bai bayyana sadaki ba da azahar sai ya sake ta matta'aha to anan kyauta zai mata ba za a rabu haka kawai ba sai ya mata kyauta ai kaga da a ce ya yanka sadaki to rabi za ka ci misali da safe da aka zo daura aure an daura auren wani da wance sadaki 100,000 wajen azahar sai ce na sake ki to sai ta aika mai 50,000 automatically ta ci wancan 50 din wannan ai ruwan shi tunda shine bai bari ta kare ba to idan kuma bai ayyana sadakin ba bai faɗi yawan sadakin ba fa to shine Allah ya faɗa mana wannan aya aikin ta kenan sai Allah ya ce famatki'uhunna sai ku yi musu kyauta wasarrihuhunna ku kyale su wato ku sake su sarahan jamila kyakkyawar saki kaga kenan in dama baka ayyana sadaki ba to yanzu zaka mata kyauta wannan shi ake cewa al-imta'u famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila al-imam al-mawardi al-litafin al-hawi al-kabir yace fa in kana qablahu fala raj'a kamar yadda aka ce ba za ka yi idda ba tunda an ce ba za ka yi idda ba kaga baka da ikon biko kenan babu kome misali an daura auren da safi da azhar yace na sake ki da la'asar sai aika yace na dawo da ke a ina ai tuntuna har ta yi wani aure ai tunda an ce babu idda to babu kome shine ma'anan la iddata alaiha sannan la iddata ala ghairil madkhul biha idan ya kasance matar da ba a tara da ita ba ba ta da idda to haka nan kuma babu kome a kanta ar-raj'atu tumlaku fil idda ka'idan mayar da mace shine ya kasance matar tana cikin idda idan dama ba ta cikin idda ba halinka mayar da ita ai abin da yasa aka ce zaka iya mayar da ita saboda tana da wani dan lokaci da Allah ya bayar misali sai ta yi jini uku to tsakanin jini ukun nan aka ce kai kuma kana iya mayar da ita in saki na farko ne ko na biyu amma tunda Allah ya ce famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha Allah ya ce ba ku da wata idda da za ku yi idan kun saki mace ba ku tara da ita ba babu wata idda tunda Allah ya ce babu idda babu kenan damar a yi komai to haka nan Ibn Rushd ya ci littafin Bidayatul Mujtahid yana farkon mujallad na biyu shafi na 19 yace wata faqal ulama malaman sunna sun yi ittifaki babu shakka anna sadaqa yajibu kulluhu amma da a ce mutumin nan ya tara da ita kafin ya sake ta to babu shakka sadaki kan ta ci gaba daya anna sadaqa yajibu kulluhu bi dukhuli aw al-maut misali an daura auren da safi saboda haka ya tara da ita sai ya sake ta bayan azhar to ta cinye sadaki ba magana a dawo mai da sadaki ba zai yi ba ko kuma an daura auren da safi daidai azhar sai mijin ya mutu bata ma tare ba to wannan asarar tashi ne ba nata ba saboda haka ita sadakin ta na nan daram ta ci sadakinsa cikakke bayan haka ma sai ta yi gado mai kuma za ta yi ta kaba kaga za ka yi gado kuma ta ci sadaki matarsa ne kenan saboda dai ai an riga an daura auren kafin Allah ya kawo mutuwar wannan mijin to wannan duk misalin da ake yi idan ba a sanya al-khalwa a ciki ba kenan to wannan akwai sabani in ka dubi Bidayatul Mujtahid misali mutum ne ya auri matar ya aure ta da safe aka daura auren sai ya taho gidan kamar misali 11 rana ya zo ya sallama da ita zai tafiya kaga kenan ba za ta tare ba sai ya dawo da ya taho zaure sai ita ma ta zo zaure suka yi bankwana zaure ne saboda haka ba za a yi tunanin wai ko ya jima'i da ita ba amma dai sun keɓe magana ta ƙare tunda sun keɓe wannan matan sai ta yi idda misali bayan azhar sai ai ko ya sake ta ai sun keɓe tunda sun keɓanta to babu shakka sadakinta gaba ɗaya za a ba ta sannan kuma za ta yi idda domin keɓantar nan shine abinda malamai suke kira irkha'us-sutur sake labule idan har ango da amarya sun kai ga sage labule to magana ta ƙare faqad wajaba alaihi al-mahru wa alaiha al-iddatu dakhala biha aw lam yadkhul biha dole ta ci sadaki gaba daya inda sun taba keɓanta kuma dole sai ta yi idda ko da bai tara da ita ba amma tunda kaga tunda za ta yi idda kenan damar a mayar da ita ya dawo gare shi dama abinda ya hana shi damar yayi kome ga matarsa saboda babu idda amma idan ya zama akwai iddar to yana da damar yi komai gare ka tunda abin nan rabuwa ya shiga tsakaninsu amma akwai malaman da suke ganin matukar babu jima'i to ba shi da ikon yi wannan komai wannan yana kitabul musannaf mujallal shida shafi na 288 kuma al-imamu at-tahawi ya ba da labari akan cewar sahabban annabi Muhammad gaba daya sun yi ittifaki akan wannan mas'ala domin ya tabbata cewar akwai sahabban da suka yi hukunci da wannan a zamaninsu kuma sai ya zamanto an samu ijma'i domin babu wani sahabi da ya fito ya nuna cewar an yi kuskure ta wajen aiki da wani fahimta qad al-khulafa'ur rashidun dukkansu dan akwai hadisin zuraratu bin aufa yana ba da labari ce qad al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali hukuncin da suka yi man aglaqa baban wa arkha sitran idan mutum ya auri mace har ya samu yake banta da ita ya zama an kulle kofa an sake labule faqad wajaba alayhi al-mahru wa alayha al-idda saboda ka sadaki ya zama dole ga wannan miji idan auren zai mutu dole sai ya biya sai ya bada sadaki cikakke ita matar kuma dole sai ta yi idda wannan shine hukunci a zamanin khulafa'ur rashidun shine al-imamu tahawi yake bada labarin matsalar bi annahu fi al-mas'ala ijma'u as-sahaba duk sahabban annabi Muhammad sun tabbatar da wannan zaka gani a kitabul bada'i al-sana'i mujallal biyu shafi na 585 shi yasa Allah yace wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum da wancan aya ta suratul baqara aya ta 237 da ita wannan aya ta suratul ahzab aya ta 49 suke magana game da hukuncin sadaki idan ka yanka wa mace sadaki kuma da Abdullahi bin Abbas ya faɗa in ka faɗi sadaki fa laysa laha illa an-nisfu idan aure ya mutu babu shakka matan ta ci rabi wancan ayatu suratul baqara fa wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum amma a wannan ayar fa idan baka yanka adadin sadakin ba an daura aure ba a ce ga yawan sadaki ba sai aure ya mutu shine sai Allah ya ce fa in talaqtum thumma talaqtumuna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha me za ai anan famatti'uhunna kyautani inda an yanka sadaki to rabin sadaki in ba an yanka sadaki ba fa shine sai Allah ya ce famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك